Hey, VOA family, fuck the mother fucking peace. Duk wanda ya ce ayi kawai normal tunda su suke a ci gaba mu dora daga inda muka tsaya. Duk wanda ya zaburo a bashi ya kawo. Muna nan ready. No one no one is back. They are on our wasa na play. They never know anything. Fuck them.